Gwamnan jihar Niger mai jiran gado Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana damuwa akan yadda bala'in cutar gubar dalma ta hallaka yara 28 a jihar. A makon jiya ne dai jami'an kiwon lafiya suka bayyana bullar cutar a yankin karamar hukumar Rafi. Alhaji Abubakar Sani Bello ya shedawa manema labarai cewa lamarin yana da matukar tayar da hankali musamman ganin yadda ya shafi yara kanana yan kasa da shekaru 5. Yace a shirye yake dauki duk matakin da ya dace. Na shawo kan lamarin da zarar ya karbi ragaman mulkin jihar a ƙarshen wannan wata.
To abin da faruwa kaga ragama da gubadarma abu ne na bakin ciki kuma ya kamata a dauki matakai wanda irin wannan abin ba zai kara faruwa ba tare da kuma ya takura mutu wajen mutane wajen samun hanyar cin abincin su ba wanda suka rasa rayukansu. Ina ma iyalan su taziya, Allah ya gafarta musu, Allah ya kara musu hakuri.
A halin da ake ciki dai, daya daga cikin masu kamfanonin ginar ma'adanan karkashin kasa a jihar Niger, Alhaji Dallami Sarkin Daji, yayi karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Yan Niger so suka zo da wannan guban dalma, wato inda muka yi wanki, aka wanke zinari, to sai su zo wannan kasan da aka wanke zinari sai su zuba lita kamar 50 na wani chemical da suka zo da shi, to shi suke wankewa a rahi, ashe guba ne. Saboda haka su ko jama'a da suka ga suna ta samun zinari sai suka dauka cewa kamar tankar nan ake tono wannan zinari.
Yanzu ta yi a dauki wani mataki da zai shafi aikin naku, me za ku ce akan wannan abu?
A wannan ba mun adalci ba, tunda ba yau muke yi ba, mun dade muna yi, kuma za su hana mu, muna taimakon laborori da jama'an kasa da aikin yi. To kaga tunda ba yin mu bane, kuma ba mu taba aikatawa ba, kuma mun fadi inda abin yake ya faru, gwamnatin tarayya ta dauki mataki domin ta dakatar da su.
A yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce sun gayyato kwararru domin taya su bincike akan wannan al'amari. Inji Dr. Muhammad Usman, director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Mun gaito da kwararru, akwai kuma ita kuma abin da ke NCDC, wani hukuma ne ita ma wani ke kula da cututtuka dai hakan nan, su ma sun zo. Sannan kuma akwai wani ke Dr. Sabodas suna Zamfara, su ma mun kira su. Su kuma suka taimaka mana, aka gwada jinin, aka gane cewa lallai cutan ne guba ne daga dalma.
Babu shakka dai barkewar wannan cuta na matukar bukatar kulawa cikin lokaci, bisa la'akari da irin mummunar barnar da ta haddasa a jihar Zamfara a 'yan shekarun da suka gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.